إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjidul Shafi'i a wannan anguwa ta Sura Bildi domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A yau muna ranar Juma'a wanda daidai ga 23 ga watan Jumadal Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 13 ga watan 11 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025. Zamu tashi farkon suratul Haqqa, wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura mai albarka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فجرى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
نعم يا إسلام. قوة سورة كمن مشغة تفسير انت muna kokari mu yi ƙaramar muqaddima akan ta, akan abin da ya shafi sabkatta da abin da ya shafi jigonta da abin da ya shafi abin da kuma surar take so ta tattauna akan shi. Wannan sura suratul Haqqa ta shahara da wannan sunan wanda ake ce mata suratul Haqqa. Malaman tafsiri suka ce an ce mata suratul Haqqa ne saboda kalima ta farko da ta bude wannan sura da ita, kuma babu wata sura Al-Qur'ani mai girma wadda ta fara budewa da irin wannan abun kaman wannan sura. Haka wannan suran suratul Haqqa sura ce wadda dukkanin malamai na tafsiri sun ijma'i akan cewa sura ce makkiya, sura ce wadda ta sabka a garin Makka gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Wannan sura suratul Haqqa tana da babban jigo wanda ta zo domin ta yi magana akan wannan jigon. Abu na farko, kamar yadda al-Imamu Tantawi a cikin littafin shi na tafsiri ya tahi yake cewa suran ta zo ne domin ta ba mu labari akan abin da ya shahi ranar tashin alƙiyama. Sannan suran ta zo ta ba mu labari wani irin hali ne mutane za su samu kansu a ciki a wannan ranar, ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tashi mutane domin ya yi hisabi a tsakaninsu. Abu na biyu, al'imamu Tantawi ya ce wannan sura babban jigonta shi ne ta zo domin ta tabbatar da cewa abinda manzanni suka zo da shi abu ne na gaskiya, kuma abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki shi ya aiko su da shi. Haka kuma suran ta zo ne domin ta tabbatar da cewa abinda ake karantawa na daga Al-Qur'ani, abinda ake karanta mana na abinda ya shahi al'ummomin da suka wuce abu ne wanda gaskiya ne, kuma daga wajen Allah maɗaukakin sarki wannan Al-Qur'ani yake. Haka wannan surai ta zo ne domin ta tattauna akan wasu abubuwa guda 8-7. Abu na farko da wannan surar take so ta tattauna akan shi shi ne Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan surar da nuni akan wata babbar rana, ita ce ake ce ma ranar tashin alƙiyama, koko ita ce ake ce ma ranar da Allah maɗaukakin sarki zaya tada na farko da na ƙarshe domin ya yi hisabi akan su. Abu na biyu da Allah da wannan surar take so ta tattauna akan shi shi ne Allah maɗaukakin sarki zai ba mu labarin wasu alƙaryoyi, wasu al'ummomi da suka ƙaryata ranar tashin alƙiyama, wani irin sakamako ne Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da shi tun a nan duniya. Abu na uku, suran ta zo ne domin ta ba mu labari na kan ɗimuwa da ruɗewa da mutane za su shiga a wannan ranar, ranar tashin alƙiyama. Sannan kuma ta yi bayanin cewa mutane na kirki waɗanda suka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan mutanen za a ba su littafinsu da hannu na dama, waɗanda kuma suka zo a duniya ba su bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba, za a ba su littafinsu a hannunsu na hagu. Abu na hudu da wannan surar take so ta tattauna a kan shi shi ne nuna girman Al-Qur'ani mai girma da tabbatar da cewa Al-Qur'ani mai girma abu ne wanda aka sabkar da shi daga wajen Allah maɗaukakin sarki. Sannan suran ta zo ne ta yi bayanin cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari na al'ummomin da suka wuce da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari akan shi, wannan dukkanin shi gaskiya ne kuma daga wajen Allah yake, ba tatsuniya bace. Abu na biyar da wannan sura take so ta tattauna akan shi shi ne a tunatar da masu imani, sannan a nuna ma waɗanda suka kafirce akan cewa suna kan asara kuma suna akan bata. Abu na shida da wannan sura take so ta tattauna akan shi shi ne suran ta rufe da cewa ambato ta yi umarni da cewa mai imani ya dage ga ambatan Allah maɗaukakin sarki, ya dage ga yin tasbihi ga Ubangijin shi wanda ya halicce shi. Allah maɗaukakin sarki yake cewa alhaqatu mai tabbata, malhaqatu mi ake ce ma mai tabbata, koko mi cece mai tabbata. Allah ya ce wa ma adraka malhaqa, wa ya sanar da kai abunda ake ce ma wani abu mai tabbata. Allah ce kadzabat Thamud wa Ad bil qari'ah, Allah ce Samudawa da Adawa sun ƙaryata da abunda ake ce ma mai ƙwanƙwasa. Allah ce fa amma Thamud, Allah ce amma Samudawa fa uhliku bit taghiya, sai aka halaka su da iska wanda yake da tsawa wadda take mai tsanani. Wa amma adun, Allah ce amma adawa fa uhliku, sai aka halaka su birihin sarsarin atiya, da wata iska mai sanyi wadda take mai ƙarfi. Allah ce sakharaha alaihim saba alayalin, Allah ya turo musu wannan iskan ne darare guda 7 wa 8 ayyamin da kwana 8 husuman ajere. Allah ce fatara alqauma fiha sar'a, sai ka ga mutane a cikin waɗannan kwanukan a mace a yashe, ka annahum a'jazu nakhlin khawiya, kai ka ce wasu rarakakkun kututturen dabino ne wanda suke a ƙasa a zube. Allah ce fa hal tara lahum min baqiya, shin yanzu kana ganin wani bulbushinsu Allah yake cewa wa ja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a. Allah yace fir'aunu kuma da wa'anda suke gaban shi koko da wa'anda suka gabane shi na al'umma an kifar da su ne bil khati'ati saboda sun zo da manya-manyan laifuffuka. Fa asaw rasul rabbihim sai suka saba ma dan aiken ubangijin su. Fa akhadhahum akhdatar rabiya sai aka kama su kamu wanda yake mai karuwa. Allah ce inna lamma taghal ma'u lalle mu lokacin da ruwa ya mamaye akan komai hamalnakum fil jariya sai muka dora ku a cikin jirgin ruwa. Linaj'alaha lakum tazkiratan Allah ce mun yi haka ne saboda mu sanya shi ya zamanto abun gargadi ne a gare ku. Wata'iyaha udhunun wa'iya kuma dukkanin wata kunne mai kiyaye wata kiyaye shi. Allah madaukakin sarki ya bude wannan suran da bayani abin da ya shahi babbar rana, abin da ya shahi ranar tashin alkiyama. Allah ya kara tambaya yake cewa wai menene ake ce ma wannan abin da yake mai tabbatuwa. Allah ya kara tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mi ya sanar da kai abin da ake ce ma mai tabbatuwa. To anan Allah madaukakin sarki yana so ya baka labari ne akan cewa wasu al'ummomi sun karyata ranar tashin alkiyama amma bata yi musu dadi ba tun a duniya Allah madaukakin sarki ya halaka su. To irin kamun a baka labarin mi ya faru da su, to shine Allah madaukakin sarki yake yin togaciya yake cewa tabbatatta ce ita ranar tashin alkiyama, abu ce wadda dole sai ta tabbata, abu ce wadda har ma ta kasance ta tabbata. Allah madaukakin sarki sai da ya zo da maganganu guda uku masu karfafa cewa ranar tashin alkiyama abu ne wanda zai tabbata, abu ne kuma wanda ya kasance tabbatacce. Sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa da Adawa da Samudawa sun kasance sun karyata ranar tashin alkiyama. Allah yake cewa sun kasance sun karyata mai kwankwasa wadda take kwankwasar zukatan mutane da firgici da tashin hankali. Allah ya ce to lokacin da suka yi haka suka karyata, Allah ya ce su Adawa sai muka halaka su da wata iska wadda take mai tsananin gaske. Allah ya ce su kuma a Samudawa aka halaka su da wata iska wadda take iska ce mai tsananin gaske. A su kuma Adawa Allah madaukakin sarki ya turo musu wata iska, iska wadda take mai sanhi ce, sannan gata tana tahe da karhi domin ta halaka su. Allah ya ce wannan iskan an turo musu da ita ne tsawon darare guda bakwai da yini guda takwas a jajjere. Allah ya ce za ka ga mutane a cikin wa'annan kwanakan ga sunan a yashe sun mutu. Allah ya ce kai ka ce wasu kututturan dabino ne wanda aka rige aka sare su, ga sunan ba su iya yin tsaye da ƙahuwansu. Mun sani cewa duk abin da aka sare na ita ce za ka ga bai iya komawa ya tsaye da kanshi. Koda ka tashi ka dasa shi akwai wahala ya iya komawa ya zauna kamar yadda yake a da. To Allah madaukakin sarki ya ce haka ya halaka wannan al'ummomin. Allah ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa hal tara lahum min baqiya, wai shin kai ka taba ganin wa'ansu wa'anda suka yi saura na daga cikin Adawa koko na daga cikin Samudawa? Dukkanin su Allah madaukakin sarki ya halaka su saboda mi? Saboda sun karyata manzannin su, sun karyata kuma ranar tashin alkiyama. Allah madaukakin sarki yace haka shi ma Fir'aun da mutanen Annabi Lut wanda Allah madaukakin sarki ya kifar da su. Allah ya ba mu labarin cewa an kifar da su ne ba wai haka kawai ba, saboda ba a musu adalci ba koko saboda kawai an yi niyyar a kifar da su. Allah ya ce a'a, an kifar da su ne saboda sun zo da manya-manya laifi. To anan kamar mun tambayi Allah madaukakin sarki wani irin laifi ne wa'annan mutanen suka zo da shi. Allah madaukakin sarki ya ce fa asaw rasul rabbihim, an kife su ne an halakar da su saboda sun saba ma manzannin ubangijin su. Allah ya ce fa akhazahum akhzatar rabiya, Allah ya ce muka kama su kamu wanda yake mai tsananin karuwa ne. Allah ya ce inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya. Allah yake ba mu labarin lokacin da aka zo za a halaka mutanen Annabi Nuh. Allah yake cewa lokacin da ruwa suka mamaye akan komai, lokacin da Allah yayi wahayi a sama, yayi wahayi a ƙasa da cewa kowanne sama ta darike da ruwanta, ita ma ƙasa ta darike da ruwanta. Allah yana tuna ma larabawan Makka cewa yayi musu ni'ima lokacin da bala'i yayi bala'i, ruwa zai halaka mutanen annabi Nuh. Allah ya doki iyayensu da Allah ya doki kakanninsu ya sanya su a jirgin ruwa domin a tseratar da su daga wannan azabar wadda Allah madaukakin sarki ya turo musu da ita. Allah ya ce ba dan mun yi haka bane ba saboda mu nuna maka mu masu ƙarhi ne, ba mun yi haka bane saboda mu nuna ma mu masu kifar da mutane ne. Allah ya ce ba mun yi haka ba dan mu nuna ma mutane mu masu izza ne, masu halaka jama'a ne. Allah ya ce mun yi haka ne linaj'alaha lakum tadhkira. Allah ya ce mun yi haka ne saboda mu sanya shi ya zamanto wa'azi, gargadi ne a gare ku. Allah ya ce wata'iyaha udhunun wa'iya. Allah yake cewa kowace kunne mai kiyayewa kuma idan ta ji wannan labarin cewa Allah ya halaka wasu da iska, Allah ya halaka wasu da sanyi, Allah ya halaka wasu da ruwa, to duk mutumin da ya ji wannan labarin Allah ya ce ta iya ha udhunun wa'iya, idan dai mutum yana da hankali, idan dai mutum ya san abin da yake yana da lura, to zai yi kokari ya kiyaye shi ma ba zai fada a cikin wannan abin da wannan al'ummomin suka fada a ciki ba. Allah yake cewa alhaqa, idan ka karanta wannan ayar alhaqa za ka ji cewa kana karewa da wata ha'un. Malaman tafsiri suka ce to wannan ha'un za ta kasance siga ce ta fa'il. Allah madaukakin sarki yana so ya tabbata maka da cewa wannan abu ne wanda tabbatacce ne har ya gama tabbatuwa, babu wani shakku akan cewa Allah madaukakin sarki zai tashi ranar tashin alkiyama. Malamai suke cewa min haqqi shay, idan abu ya rige ya tabbata, to a yare na larabci ana cewa haqqi shay'u, wannan abun ya rige ya gama tabbatuwa. Wasu malaman tafsirin kuma suke cewa alha'u da ta zo anan da Allah madaukakin sarki yake cewa alhaqa, suke cewa ta'u ce ta ta'anis, sai ya kasance akwai wani abu da Allah madaukakin sarki ya cire, sai ya kasance wasfan li mausuf, kamar Allah madaukakin sarki yana cewa as-sa'atu alhaqatu. Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa ita wannan as-sa'a ranar tashin alkiyama alhaqatu mai tabbatuwa ce. Wasu malaman kuma suke cewa Allah madaukakin sarki ya ce mata alhaqa saboda a tabbatar maka da cewa abu ce wadda za ta tabbata babu shakku akan wannan, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratu shura. Allah yake cewa watun dhira yawmal jam'i la raiba fi. Allah yake cewa mun aiko ka ne saboda kama mutane gargadi akan ranar da za a tattara su, ranar da la raiba fihi, babu wani shakku akan cewa Allah madaukakin sarki zai tada mutane akan wannan ranar. Wasu malaman tafsirin kuma suka ce an ce mata alhaqa ne saboda a cikin ta ne Allah zai mai da haƙin kowa, duk mutumin da ya je ma Allah da bauta to Allah zai bashi haƙin shi a sashi aljanna, haka duk mutumin da ya je ma Allah da wani abu wanda baya da alaka da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a bashi sakamakon wannan laifin da yayi. To shi yasa malamai suka ce an ce mata alhaqa ne saboda li'annahu tahiqqu fihi alhuquq, saboda a cike ne duk wani wanda ya tantance Allah ya sashi aljanna, Allah zai sashi aljanna, haka kuma duk wanda ya tantance Allah madaukakin sarki yayi umarni a jefa shi a wuta, to Allah baya zalunta kowa, duk wanda ya je da aiki na kirki zai gani, duk wanda ya je da aiki na lala zai gani. Allah madaukakin sarki a cikin suratu zilzila Allah yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Allah ce duk wanda ya aikata aiki ko yaya aikin yake, Allah ce in dai na alkhairi ne to mutun zai ganshi, wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara. Allah madaukakin sarki yace duk mutumin da ya aikata wani aiki na sharri duk kankanta shi to zai ga wannan aikin a cikin littafin shi a ranar tashin alkiyama. Wasu malaman tafsiri kuma suka ce an ce mata alhaqa ne saboda a tabbatar maka da cewa ita gaskiya ce, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul anbiya. Allah yake cewa waqtarabal wa'dul haqq, Allah yake cewa ya kusa lokaci na alƙawali, na gaskiya ya kusa. A cikin suratul ali imran Allah madaukakin sarki yake cewa inna hadha lahuwal qasasul haqq, Allah yace wannan shine labari na ranar tashin alkiyama wanda yake labari na gaskiya. A cikin suratul jathiya Allah madaukakin sarki yake cewa hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq, Allah ya ce wannan littafin mu ne yana ba ku labari ne da abun da yake gaskiya ne a cikin suratul ahqaf Allah madaukakin sarki yake cewa inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi min alhaq yahdi musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaq malaman tafsiri suka ce wannan alhaq mutun zai mata tafsiri guda uku abu na farko an ce mata alhaq saboda a tabbatar maka da cewa abu ce wanda kai shakku ko baka yi shakku ba ka yarda ko baka yarda ba Allah madaukakin sarki zai tabbatar da wannan ranai abu na biyu ita rana ce wanda Allah madaukakin sarki zai mai da haƙi a dukkanin wani mutum wanda yake da haƙi idan ya cancanci a bashi aljanna Allah madaukakin sarki zai bashi aljanna idan bai cancanci a bashi aljanna ba Allah madaukakin sarki ba zai bashi aljanna ba Allah yake cewa wala yadhlimu rabbuka ahada Allah yake cewa babu wani mutum wanda Allah madaukakin sarki zai zalunce shi a ranar tashin alkiyama Ibn Abbas ya dalla ta kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi qiyamul layl ko yayi sallah ta tahajjudi a cikin dare yana daga cikin abinda manzo Allah yake karantawa a cikin alqunutu yana cewa Allahumma rabbana lakal hamd manzo Allah yakan cewa ya ubangijin mu kai ke da godiya anta qayyimus samawati wal ard kai ne tsayayye kai ne dawwamamme na anta qayyimus samawati wal ard kai ne wanda kake rike da sama kuma kai ne wanda kake rike da kasa walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard man fihin manzo Allah yakan cewa ya Allah dukkanin godiya ya tabbata a gare ka kai ne ubangijin sama kuma kai ne ubangijin kasa da dukkanin abun da yake cikin su walakal hamdu manzo Allah yakan cewa ya Allah kuma kana da godiya anta nurus samawati wal ard kai ne hasken abun da yake a sama kuma kai ne hasken abun da yake a cikin kasa da abun da ke cikin shi antal haqq manzo Allah yakan cewa ya Allah kai ne gaskiya wa qaulukal haqq kuma maganarka ita ce gaskiya wa wa'dukal haqq kuma alqawlinka shine gaskiya wa liqa'ukal haqq kuma haduwa da kai abu ne na gaskiya manzo Allah yakan cewa wal jannatu haqqun manzo Allah yake cewa ita ma aljanna abu ce ta gaskiya wan naru haqqun haka ita ma wuta abu ce ta gaskiya wasa'atu haqqun ita ma ranar tashin alkiyama abu ce wadda tabbatacciya to anan ashahid anan shine inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasa'atu haqqun haka ranar tashin alkiyama abu ne wanda za ya zo na gaskiya shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa alhaqa abu ce wadda tabbatacciya ce Allah madaukakin sarki zai tabbatar da wannan ranai Allah madaukakin sarki yake cewa malhaqa menene wannan ranar wadda ake ce mata tabbatacciya sai Allah madaukakin sarki yake cewa ma adraka malhaqa me ya sanar da kai abinda ake ce ma alhaqa anan wasu malaman tafsiri sukan ce Allah madaukakin sarki a wasu wuraren zaka ji yana cewa wa ma yudrika la allas sa'ata takunu qariba wa zai sanar da kai cewa ranar tashin alkiyama yana kusa amma anan sai Allah madaukakin sarki yake cewa ma adraka malhaqa me ya sanar da kai abinda ake ce ma rana wadda take tabbatartuwa tabbatacciya malaman tafsiri suka ce wa ma adraka malhaqa anan ma'anar ta fucika shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma adraka malhaqa me ya sanar da kai abinda ake ce ma me tabbatuwa Allah yake cewa kadzdzabat thamudu wa adun bil qari'a Allah yake cewa samudawa da adawa sun ƙaryata da abunda ake cewa mai kwankwasa me yasa ake ce mata mai kwankwasa saboda tana kwankasa zukatan mutane tana sanya su a cikin rudu tana sanya su a cikin tashin hankali tana sanya su a cikin kakanukai Allah madaukakin sarki sai yake ba mu labarin cewa kadzdzabat thamudu wa adun bil qari'a Allah yake cewa fa amma thamudu fa uhliku bi taghiya anan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa sun ƙaryata to a lokacin da aka gaya maka cewa sun ƙaryata ba a tsaya wani dogon labari ba anan ya kamata koko abinda yayi daidai koko da Allah madaukakin sarki ya ga dama da yace kadzdzabat thamudu wa adun bil qari'a sai Allah yace fa ahlaknahum li'annahum kadzdzabu bil qari'a sai Allah madaukakin sarki yace sai muka hallaka su saboda sun ƙaryata ranar tashin alkiyama amma Allah bai tsaya ba wata sai aka ce ma fa amma samudu fa uhliku bitaghiya. Allah yana baka labari a kai tsaye saboda kamar ana nuna ma a lokacin da suka karyata to ba wani abu da aka jinkirta kawai sai ga azaba ta zubo musu. Wasu malaman tafsiri suka ce Allah madaukakin sarki yana zuwa da irin wannan labarin ne saboda a nuna maka cewa babu wani mutum da za ya karyata wani abu wanda ya shahi gaibu Allah madaukakin sarki ya daga masa kafa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi Allah madaukakin sarki bai bashi ilimin sanin gaibu ba saboda a nuna maka wannan wata territory ce wadda babu wani mutum da za ya ratso ta ya sha tun a duniya sai Allah madaukakin sarki ya nuna masa kasawarsa. Allah yake cewa fa amma thamud fa uhliku bitaghiya. Allah yake cewa samudawa sai aka hallaka su da tsawa wadda take mai karfi ce. Malaman tafsiri suke cewa me yasa Allah madaukakin sarki ya hallaka su da tsawa. Malaman tafsiri suka ce saboda su mutane ne wanda sun kasance suna da dagawa suna da girman kai. To da abun da suka kasance suna saba ma Allah madaukakin sarki da shi shine Allah madaukakin sarki su ma yayi umarni Allah madaukakin sarki ya hallaka su da irin halayensu. A wata sura Allah madaukakin sarki yake cewa fi thamuda idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Allah yake cewa samudawa lokacin da aka ce musu ku dan ji dadin ku na rayuwar duniya har zuwa wani dan lokaci fa ataw an amna rabbihim fa akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Allah madaukakin sarki yake cewa sai suka saba ma al'amarin ubangijinsu fa akhadathum as-sa'iqa. Allah yake cewa sai ga tsawa mai tsananin karfi ta kama su wa hum yanzuruna alhali su kuma suna kallon junansu babu wani wanda zai iya tallafa ma wani daga cikinsu. Allah madaukakin sarki yake cewa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya. Allah yake cewa amma adawa sai Allah madaukakin sarki ya hallaka su bi rihin da wata iska sarsarin wadda take mai sanyi ce atiya wadda take mai karfin gaske. Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin suratul Fussilat. Allah yake cewa fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhabal khizi fil hayatid dunya. Allah yake cewa muka aiko musu da iska wadda take mai sanyi wadda take mai tsananin karfi fi ayyamin nahisat. Allah ya ce a cikin kwanakai wanda ajera suke. Allah ya ce linudhiqahum adhabal khizi fil hayatid dunya. Allah ya ce domin mu dandana musu azaba ta wulakanci tun a nan duniya. A wata sura Allah madaukakin sarki yake cewa kadzabat adun fa kaifa kana adhabi wa nudhur. Allah yake cewa adawa sun karyata to ta kaka azaba ta kasance wa nuzur da kuma gargadi na. Allah ya ce inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum ajazu nakhlin munqair fa kaifa kana adhabi wa nudhur. Ibn Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa nusirtu bisiba wa uhlikat adun bid-dabur. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an hallaka adawa bid-daburi da wata iska wadda take mai sanyi mai karhi. Allah madaukakin sarki yake cewa sakharaha alaihim sab'a layal. Anan Allah yana baka labari ne yaya wannan azabar ta sabka a gare su. Allah yake cewa an sabkar musu da wannan iskan ne a tsawon dare guda 7 wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah madaukakin sarki yace da wuni wanda yake guda 8 ne husuman wanda suke dajjere. Allah yace fataral qauma fiha sar'a ka annahum a'jazu nakhlin khawiya. Allah yace sai ka ga mutane a cikin wannan daren guda 7 da wannan yinin guda 8 sar'a. Allah ce za ka ga mutane ga sunan adawa za ka gansu ga sunan azube sun mutu a yashe babu wani wanda ke motsi babu wani wanda yake iya tashi. Allah ce ka annahum a'jazu nakhlin khawiya. Allah yake cewa kai ka ce wasu kututturan dabino ne wanda aka rige aka cire shi gashi nan a yashe a ƙasa. Allah yake cewa fa hal tara lahum min baqiya. Shin yanzu za ka ga wa'annan wa'anda Allah madaukakin sarki ya hallaka adawa da samudawa. Allah yake cewa fa hal tara lahum min baqiya. Shin zaka ga wanda yayi saura ne daga cikin su koko ba za ka gani ba. Wannan yana nuna maka cewa Allah madaukakin sarki ya hallaka su ne ba tare da an saurara musu ba tare da an daga musu kafa ba. Allah yake cewa ja'a fir'aunu ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة الله يكي توا فرعون دواء نسكا غباتيشي نمتانا النبي لوط الله مدوكا كنسركي أنكي فرد سوني سبو دا ميسا سبو دا بالخاطئة سنزو دا من يمن ينزنبي فأسو رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية الله يسوسك أرية من زنون أبنجنسو فأخذهم أخذة الرابية سيالا مدوكا كنسركي كاماسو كامو وانديك ميكاروة التي إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وائية ميسا الله مدوكا كنسركي يبا قريشا والابارن تيوى أنهل لك آدى وأنهل لك سمودى سبو دسوني سكي كسدسو الله يكي تيوى إنكم لتمرون عليهم مسبحين وبالليل أفلا تعقلون la rabawa suna bi ta garin adawa kuma suna bi ta garin samudawa hanya suci duk wani wanda zai balaguro sai ya bi ta garin adawa sai ya bi ta garin samudawa kuma suna ganin yadda Allah madaukakin sarki ya hallaka wannan al'ummar ba tare ba da cewa ya saurara musu bayan sun ƙaryata manzannin da Allah madaukakin sarki ya turo musu to anan izina ce Allah madaukakin sarki yake yi ma kafirran Qurayshawa yakan ce musu idan dai mutum ba rashin lura ba kana ganin cewa ga wasu al'umma Allah ya hallaka su kuma kai idan zaka je wani balaguro sai ka bi ta garin su Allah yake cima mutane to menene za ya sa mutum ya ki imani da Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama rana ce wadda tana da firgici tana da tashin hankali kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bude wannan surar da shi cewa alhaqatu malhaqa wama adraka malhaqa Allah yake cewa mai tabbatuwa mi ake cewa mai tabbatuwa wa ya sanar da kai abinda ake cewa mai tabbatuwa wannan jimloli ne guda uku Allah madaukakin sarki ya bude su domin ya tabbatar maka da cewa rana ce ta firgici rana ce ta tashin hankali kowanne daga cikin mu ya kamata ya samu yayi guziri wanda zai sa ya tsira a wannan ranai a cikin suratul hajj Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Allah ce ya ku taron mutane ku kiyaye dokokin ubangijinku Allah ce inna zalzalatas sa'ati shay'un azim Allah yake cewa lalle gilgiza ta ranar tashin alkiyama Allah ce abu ne mai girma yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at Allah ce ranar da za ku ga ranar tashin alkiyama duk wata mai shayarwa za ta cire abin da take shayarwa daga nono ta yadda shi ta ƙara gaba Allah yake cewa wata da'u kullu zati hamlin hamlaha Allah yake cewa duk wata mai ciki za ta aife abin da ke akwai a cikin cikinta amma ba tare da ta tsaya ta kula da shi ba Allah ce wa taran nasa sukara Allah ce zaka ga mutane suna tangadi suna maye Allah ce wa mahum bi sukara Allah ce ba maye bane suke walakinna azaballahi shadid Allah ce azaba ta Allah ita ce mai tsanani a wannan ranar wadda take rana ce mai tabbatuwa haka Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a wata sura Allah yake cewa fa idza ja'atis saha Allah ce idan mai kuramtarwa ta zo ranar da mutum zai kurumce Allah ce yawma yafirrul mar'u min akhi Allah ce ranar da dan uwa zai guji dan uwan shi wa ummihi wa abi haka kuma mutum zai guji mamar shi mutum zai guji baban shi wa sahibatihi wa bani haka mutum zai guji matar shi kuma zai guji ƴaƴan shi Allah ce li kullim ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni Allah ce kowanne daga cikin mutane a ranar tashin alkiyama yana da wani al'amari wanda ya dame shi ya fitine shi kai baka da lokacin da zaka tsaya ka kula wani baka da lokacin da zaka ga dan uwanka ko babanka ko matarka ka kula shi bal ma in ka ganshi zaka ruga da gudu ne Allah ce wujuhun yawma idhin musfira Allah ce a ranar tashin alkiyama wasu huskake zaka gansu musfira Allah ce zaka gansu fariqal suna haske Allah ce dahikatun mustabshira zaka gansu suna masu dariya mustabshira saboda an yi musu albishir Allah ce wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara dan Allah madaukakin sarki yake cewa wasu huskin kuma zaka gansu a ranar tashin alkiyama akwai kura akan su Allah ce tarhaquha qatara Allah ce kunci da wulakanci za ya mamaye huskokin su Allah ce ulaika humul kafaratul fajara Allah ce wa'annan wa'anda huskokin su za su turnike su yi baki Allah ce sune al kafara الفجر سوني كافر ريوة أن دسك كافر تيما ألا مدوكا كنسركي سوني كافر ريوة أن دسك يفاجر تي أننجدن دونيا من دا الله صلى الله عليه وسلم يابا ملاباري أتين حديث أمامة من دا الله تقار تبتا أغريشي من دا الله صلى الله عليه وسلم يكي تورانا تاشن القيامة رانا تي ود رانا ذات يكسا غقق ألم متاني dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka ga mutane kwakwalwarsu tana tafasa kai ka ce wani abu ne aka dora a cikin wuta yana tafasa kai ka ce wani abu ne aka dora a cikin tukunya ake dafa shi yana tafasa dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka kwakwalan mutane za su zanki tafasa a cikin wannan rana dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka zaka ga mutane kowanne zuha ta mamaye shi daidai gwalgwadan zanubin shi wanda Allah yakan ce wani zaka ga zuhan shi ta mamaye shi tun daga kan shi har zuwa kasan shi dukkanin shi zuha ce wani kuma zaka ganshi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuha ta zo mishi daidai tahin hannayen shi wani kuma zuha za ta zo mishi a daidai kubrin shi to wannan ranan mai furgici wannan ranan wadda dole Allah madaukakin sarki yake cewa alhaqatu malhaqa Allah yake cewa rana ce wadda dole sai ta tabbata to a matsayin ka na kai mai imani menene zaka yi domin ka shirya ma wannan rana wadda Allah madaukakin sarki yake tabbatar maka da cewa abu ce wadda dole sai ta tabbata ba haushe yakan cewa dubara ta rage ga mai shiga rijiya idan ka samu ranka cewa sai ka shiga rijiya to wannan dubara ta rage gare ka ka shigo ta baya ko ka shigo ta gaba ko ka shigo ta sadakai wannan duka ruwanka amma dai ta yanda ka shigo to ta yadda zaka jimuwa in ka shigo ta sadakai haka zaka jimu in ka shigo ba daidai ba ma haka zaka gwalje ka kakkare to menene wanda ya kamata mai imani yayi domin ya sama ma kanshi mafaka a wannan ranar wadda kowanne daga cikin mu zai zanki gudu yana boyewa baya so dan uwan shi ya ganshi Allah madaukakin sarki yake cewa fa idhanu fi khafis sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasalun Allah ce a lokacin da za a yi busa a cikin kafo Allah ce fala ansaba bainahum yawma idhin Allah ce babu wata dangantaka da za ta amfani mutum fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasalun Allah ce haka babu wata dangantaka dan uwanka ba zai amfane ka ba haka ma babanka ba zai amfane ka ba mamarka ba za ta amfane ka ba Allah ya ce wala yatasaaluna kuma babu wani wanda zai tambaya wai ina dan uwana ina mamata ina babana to a wannan rana wadda take mai firgici ce menene mutun ya kamata yayi malamai suka ce abu na farko mutun ya kamata ya je ma Allah da attestation misali yanzu a gidan duniya da za a ce ga wani abu ana nema za a yi wani concours sai a ce mai bak ya dora kai ka san kana da brebe ba ma za ka dora ba idan aka ce mai license ake nema koda an ce ka je ka dora kai ba za ka dora ba saboda ka san baka cika kritar ba to malamai suka ce abinda bawa za ya je ma Allah da shi Allah ya dube shi shine ka je ma Allah da attestation mai nuna cewa shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine bawa ya je ma Allah madaukakin sarki da cewa shi ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki wa anna muhammadan rasulullah kuma bawa ya je ma Allah madaukakin sarki da cewa lalle shi ya tabbatar da cewa babu a wanda za a bi ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne to idan bawa ya je ma Allah madaukakin sarki da wannan shahada idan Allah bawa ya je ma Allah madaukakin sarki da wannan attestation kin to akwai alamu masu nuna cewa ya hau wani tubale wanda za ya tsira a gaban Allah madaukakin sarki tunda ita dai ranai Allah ya rige ya gama gaya mana cewa dole sai ta tabbata dole sai ta tsayi kuma dole Allah madaukakin sarki za ya tara bayu domin yayi musu hisabi malamai suka ce abinda za ya tseratar da kai shine ka je ma Allah kana mai shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin Abdurrahman al-Hubali yake cewa ya ji daga dan gidan Umar yarda Allah ta kara tabbata a gare shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama manzo Allah yake cewa yusahu bi rajulin min ummati yawm alqiyamati ala ru'usil khalaiq manzo Allah yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama za a zabo wani mutum daga cikin halittun Allah madaukakin sarki za a zabo wani mutum tilo daya sai Allah madaukakin sarki ya kawo shi a gaban dukkanin bayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan manzo Allah yake cewa sai Allah ya umarni a bude ma wannan mutumin littafi 100 babu daya Allah ya umarni da a bude ma wannan mutumin littafi 99 maddal basar kullu sijillin maddal basar manzo Allah yake cewa kowanne littafi karshen ganin ka ne Allah madaukakin sarki zai sa a bude ma wannan bawan littafi guda 100 babu daya kowanne littafi idan aka bude shi daidai gwalgwadon inda ganin ka zai karewa idan laraba suka ce maddal basar shine daidai inda karshen ganin ka to Allah madaukakin sarki zai sa a bude littafi 100 ba daya ga wannan bawan Allah kowanne littafi daidai karshen ganin ka sai Allah madaukakin sarki ya tambaye wannan bawan hal tunkiru min hadha shay'an sai Allah ya tambaye wannan bawan shin wa an gale yifin da aka gwada maka guda 100 ba daya kowanne laifi daidai karshen ganin ka kowanne littafi ya cika da zunubi kowanne littafi daidai karshen ganin ka kuma ba lada bace a ciki zunubi ne a ciki sai Allah madaukakin sarki ya tambaye wannan bawan wai shin kana inkarin wanga abun da aka nuna ma na zunubin ka sai wannan bawan ya ce a'a ya ubangiji ni bani inkari dukkanin su wa an ga zunubi na ne sai Allah madaukakin sarki ya tambaye wannan bawan azalamatka kutubiyal hafizuna Allah madaukakin sarki ya tambaye shi wai koko dai mala'iku masu rubuta ma zunubi sun zalunce ka sun kara ma a cikin wannan zunuban naka sai wannan mutumin ya firgita ya razana ya tsorata sai ya ce a'a ya ubangiji wa'annan mala'ikun ba su kara mini ba dukkanin wa'annan littattafan da aka bude littafi 100 babu daya dukkanin su laifi na ne sai Allah madaukakin sarki ya tambaye wannan bawan inna laka indana hasanat sai Allah ya tambaye wannan bawan shin wai kana da lada wadda take a wajen mu sai wannan bawan ya ce a'a ya ubangiji ni bani da wata lada a yau sai Allah madaukakin sarki sai ya ce mishi wa innahu la zuluma alayka alyawm Allah yake cewa ba za mu zalunce ka a yau ba fatukhraju lahu bitaqa dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a hiddo mishi wata karta sai a hiddo mishi wani certificate sai a hiddo mishi wata attestation wadda a jikinta an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an rubuta cewa na shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma muhammadu dan aikin Allah ne sai Allah ya sa a hiddo da wannan takardai a hiddo da wannan karta din sai a daura ta a sikeli wannan littattafan nashi guda 100 ba daya wanda suke cike da zunubi kuma kowanne zunubi zuwa karshen ganin ka sai a dauko wannan zunubin a daura sa a gefe na dama na hagun a dauko wannan la ilaha illallah a daura ta a sikeli na dama wannan la ilaha illallah sai ta rinjaye dukkanin wa'annan zunuban nashi sai Allah madaukakin sarki ya ce mishi to wannan kalimar da ka zo da ita ta tseratar da ka yau ba za a zalunce ka ba dan haka dalilin shaida wadda kai Allah madaukakin sarki ya yi umarni a dauki wannan mutumin a sanya shi aljanna shi yasa malamai suka ce abu na farko da bawa za ya yi domin ya tsira a ranar tashin alkiyama shine ya je ma Allah madaukakin sarki da cewa ya shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki abu nabi wanda za ya sa bawa ya tsira akan wannan rana wadda take rana ce mai tabbatuwa malamai suka ce al-imanu wattaqwa abu nabi shine bawa yayi imani abu nabi shine bawa yayi imani kuma ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki idan an ce imani da kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki bai zamanto a ce sallah bace ita kadaya bai kamata a ce kana da imani ba amma kana yanke zumunta kana da imani amma kana cin haramu kana da imani amma kana sata kana da imani amma kana gulma kana da imani amma dukkanin wani sabo da ake yi ma Allah madaukakin sarki kana ciki to wannan baka amsa sunan ka na mai imani ba shi yasa malamai suka ce yana daga cikin abinda bawa za ya je ma Allah madaukakin sarki ya tsira a rana wadda take mai tabbatuwa shine bawa ya je da imani idan ka je da imani kuma ka je da cewa baka zalunci kowa ba kuma baka cuci kowa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin Anas bin Malik da Allah ta kara tabbata a gare shi. Manzo Allah yake cewa al-mu'minu man aminahu an-nas, manzo Allah yake cewa mai imani shine wanda masu imani koko shine wanda mutane suka aminta da sharrin shi, shine wanda baya zalunta kowa, baya ha'inta kowa, baya yanke zumunta, baya yaudara kowa. Manzo Allah yake cewa wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, manzo Allah ya ce musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannun shi kuma suka kubuta daga sharrin bakin shi. Manzo Allah ya ce wal muhajiru man hajara su'a, manzo Allah ya ce wanda yake mai hijira na gaske shine wanda ya guji duk abun da yake mara kyau, ne abu ne wanda yake na saba ma Allah. Manzo Allah yake cewa wallazi nafsi biyadihi, manzo Allah yake cewa na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi, la yadkhulul jannata abdullahi ya'manu jaruhu bawa'iqahu, manzo Allah yake cewa na rantse da wanda raina yake hannun shi babu wani bawa da zai shiga aljanna wanda yana cuta makwabtin shi. Yasa malamai suka ce abu nabi wanda za ya sa bawa ya tsira daga hushin Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama shine ya je ma bawa yana ya je ma Allah yana mai imani kuma yana kiyaye mai dokokin Allah madaukakin sarki. Allah yake ba mu labari a cikin surat Yunus, Allah yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun, Allah yake cewa lalle waliyaina Allah babu tsoro a gare su kuma babu firgici a tattare da su. Allah ya ce alladhina amanu wa kanu yattaquna, sune suwa wa'anda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah. Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, Allah ya ce wa'annan suna da bushara a gidan duniya, wa fil akhirati kuma suna da bushara a ranar tashin alkiyama. Allah yake cewa la tabdila li kalimatillah, babu canji akan maganar Allah madaukakin sarki, zalika huwa al-fawzul azim, wannan shine rabo wanda yake mai girma. Ashe idan mutum yana so ya je ma Allah madaukakin sarki a wannan rana wadda take mai tabbatuwa, bawa ya je ma Allah yana mai imani, bawa ya je ma Allah wanda yana mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki. Allah yake ba mu labari a cikin suratul zukhruf, Allah yake cewa ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimina, sune wa'anda suka yi imani da ayoyin Allah madaukakin sarki kuma sun kasance su masu miƙa wuya ne. A wata sura Allah yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, Allah ce kowanne daga cikin mu dole sai ga ya fita wuta ya ratsa, wannan alƙawali ne wanda an rige an gama hukunta shi daga wajen ubangijinka, amma sai suwa za su tsira. Allah ce summa nunajjil ladina taqaw, Allah ce sai mu tseratar da wa'anda suke kiyaye dokokin Allah, wa nadharu dhalimina fiha jasiya, Allah yake cewa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirina wa yunajjil allahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa lahum yahzanun, Allah madaukakin sarki yake cewa wa yunajjil allahu alladhina taqaw, amma duk da cewa rana ce wadda tana cike da firgici, yace za Allah yake cewa za mu tseratar da wa'anda suke jin tsoron Allah da wa'anda suke kiyaye dokokin Allah. Allah ce la yamassuhum as-su, Allah ce babu wani kwarzane na cutarwa da zai same su, wala hum yahzanuna kuma ba su da firgici, ba su da tashin hankali, ba su da kakaniki saboda mi, saboda sun zo da imani. Abu na uku wanda za ya taimaka ma bawa ya tsira a wannan rana wadda take mai tabbatuwa shine tsoron Allah madaukakin sarki. Yana daga cikin abin da bawa zai sa ya tsira shine bawa ya je ma Allah madaukakin sarki yana tsoransa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin Abu Huraira, manzo Allah ta kara tabbata a gare shi, manzo Allah ya ce akwai wasu mutane guda bakwai wanda Allah madaukakin sarki za ya sanya su a kalkashin innuwar shi ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwar. Yana daga cikin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana, manzo Allah yake cewa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masfil masajidi, manzo Allah ya ce da wani bawa wanda shi zuciyar shi tana rataye ne akan masallaci, ina ka fito masallaci me kake jira sallah za a yi, wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki zai sanya shi a kalkashin innuwashi mutum nabiyu shine wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi manzo Allah yace mutum nabi shine mutane guda bi wa'anda suka yi soyayya dan zatin Allah madaukakin sarki ba dan wani abun duniya ba ba aiki ba ya hada su ba kasuwanci ya hada su ba a'a babu abun da ya hada su sai wajen ibada manzo Allah yace wa'annan ma Allah madaukakin sarki zai sanya su a karkashin innuwashi mutum na uku wa rajulun da'atuhu imra'atun da mutum wanda wata mace mai matsayi mai kyawu ta kira shi domin ya saba ma Allah yake cewa inni akhafu Allah rabbal alamin yake cewa ni ina mai tsoron Allah madaukakin sarki ashahid anan shine mutumin da wata mace za ta kira shi domin su yi fasikanci yace mata inni akhafu Allah rabbal alamin to tsoro da bawa za yi ga Allah madaukakin sarki yana daga cikin abin da zai sa ranar da kowa yake cikin firgici yake cikin tashin hankali Allah madaukakin sarki kai ya maka gamdakatar ya sanya ka a kalkashin innuwashi haka tsoron Allah madaukakin sarki yana daga cikin abin da zai sa idan Allah ya tashi ranar tashin alkiyama Allah ya dubi laifukan mutum Allah ya gafarta masa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya dalla ta kara tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mutum a cikin al'ummomin da suka wuce wani mutum ne da ya saba ma Allah madaukakin sarki lokacin da ya zo mutuwa sai ya umarci ƴaƴan shi da cewa idan na mutu gawa ta ku kone ta idan ta zama toka ku je ku doki wannan toka ku jefa ta a cikin teku lokacin da suka kone shi suka doki tokan suka jefa a cikin teku sai Allah madaukakin sarki yayi umarni da wa'annan ruwan su tattara wannan mutum bayan Allah madaukakin sarki ya tattara shi sai Allah ya tambaye shi me yasa kai haka yace ma Allah madaukakin sarki babu abun da yasa nayi haka sai tsoranka sai jin tsoran haduwa da kai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zanubansa aka yi umarni aka yi aljanna da shi to yana daga cikin abu na uku wanda zai sa Allah ya baka aminci lokacin da kowa yake ruduwa lokacin da kowa yake shiga a cikin tashin hankali to Allah madaukakin sarki sai ya sa aminci ya sanya ka a kalkashin innuwashi haka tsoro da bawa zai ji yana daga cikin abin da zai sa bawa ya ruga zuwa ga Allah madaukakin sarki idan kana jin tsoro zaka ruga koda kana ce ka shigo ka ji tsoro idan ka ji abin da ya wuce hankalinka zaka ruga to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man khafa adlaj wa man adlaja balagha almanzil manzo Allah ce duk mutumin da ya ji tsoro za ya yi sauri za ya yi gaugawa manzo Allah ce to duk mutumin da ya gaugawa kuma zai kai gida da wuri manzo Allah yake cewa ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna to duk mutumin da ya ji tsoron Allah madaukakin sarki yana daga cikin abinda zai sa Allah ya gafarta masa zanubansa haka idan bawa yana tsoron Allah madaukakin sarki Allah yayi alƙawarin cewa ba zai hada tsoro bi ba a zuciyar mai imani kuma ba zai hada aminci bi ba a zuciyar mai imani manzo Allah ya ba mu labari a cikin hadisin da Abu Huraira ya rawaito manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnain Allah madaukakin sarki yake cewa na rantse da bawayata na rantse da izzata bazan hada tsoro bi ba a zuciyar bawana haka kuma bazan hada aminci bi ba a zuciyar bawane Allah ce idza khafani fid dunya amantuhu yawmal qiyama Allah ce idan dai bawa ya ji tsoro na a wannan rayuwar ta duniya Allah ce ni kuma zan bashi aminci a ranar tashin alkiyama ashe idan ka ji tsoron Allah a duniya ka kiyaye dokokin shi to Allah ya rantse da buwaye shi cewa ba zai hada tsoro bi a zuciyarka ba ka ji tsoron shi a duniya kuma a je ranar tashin alkiyama ka samu kanka a cikin waɗanda suke tsoron Allah to zaka ji cewa Allah ba zai hada ma bawa wannan ba Allah yake cewa idza ammani fid dunya akhaftuhu yawmal qiyama Allah yace amma idan bawa yazo ya shantake a gidan duniya ya samu aminci ya hole yayi abinda yake gada yayi abinda ya gada ma Allah yace akhaftuhu yawmal qiyama ni kuma zan tsoratar da shi a ranar tashin alkiyama abu na hudu wanda zamu rufe da shi wanda zai sa Allah madaukakin sarki ya baka mafaka a ranar tashin alkiyama a ranar alhaqatu malhaqa abinda zai sa Allah madaukakin sarki ya baka kariya ya baka wa madauki shine alhubbu fillah soyayya dan zatin Allah madaukakin sarki kaje cewa kawai kana son wani babu abin da yasa kake son shi kawai sai dan mutum ne wanda yana da kusanci ga Allah kaje cewa kana son shi ba dan komai ba saboda ladan ne kaje cewa kawai kana son shi ba dan komai ba saboda kuna haduwa a wajen karatu kaje cewa kana kamnar shi ba dan komai ba saboda shine limamin da yake ba ku sallah to duk mutanen da irin wannan soyayya ta hada su to Allah madaukakin sarki za ya ba su tagomashi za ya ba su kariya a rana wadda take mai furgici ce a Malikun al-Ash'ari ya dala ta kara tabbata a gare shi yake cewa wata ran yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya karanta fadar Allah madaukakin sarki la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum manzon Allah ya karanta cewa kada mutane su zanki tambaya akan abun da in an ba su amsa kuma za su ji cewa babu dadi a ransu sai wannan bawan Allah Malikun al-Ash'ari yake cewa kenan mu yanzu mu muna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda baya mai dadi abinda in ya ba mu amsa za mu ji cewa ranmu ya bace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ibadan laysu bi anbiya manzon Allah yake cewa Allah yana da wasu bayu laysu bi anbiya su wa'annan bayin na Allah ba annabawa bane ba wala shuhada kuma su ba a kashe su a wajen yaki ba yaghbituhumun nabiyuna washuhada biqurbihim wa maq'adihim min Allah azza wa jalla amma zaka ga cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama suna cudanya da su da annabawa kuma suna cudanya da wa'anda aka kashe su a wajen yaki domin daukaka karma Allah a ranar tashin alkiyama Allah yake cewa maq'adun manzo Allah yake cewa maq'aduhum min Allah azza wa jalla yawm al-qiyama Allah madaukakin sarki wa'annan mutanen zaya musu masabki a kusa da shi a ranar tashin al-qiyama wa fi nahiyati al-qawmi arabiyun a cikin mutane akwai wani bakawi lokacin da manzo Allah ya ce Allah yana da wasu bayu su ba annabawa bane ba kuma su ba a kashe su a fagen yaki ba amma a ranar tashin alkiyama za su cudanya da su da annabawa da wa'anda aka kashe a wajen yaki sai wani bakau ya tashi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisna ya rasulullahi anhu yake cewa ya manzo Allah wa'annan mutanen wa'anda za su samu wani haske wanda za a yi musu matsayi a musu mazamna a kusa ga Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama su wane ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibadun min ibadillah manzo Allah yake cewa wa'annan bayin wa'anda za su samu wannan tagomashin wanda za su samu wannan falalai falalar da annabawa da shahidai suna cudanya da su yake cewa min buldanin shatta manzo Allah yake cewa wasu bayu ne na Allah na daga garuruwa daban-daban wa qaba'ila min shu'ubi arhamil qaba'il yake cewa haka wasu mutane ne daga cikin wasu kabilu lam yakun bainahum arhamun yatawasaluna biha ba su da wata dangantaka da take hada su lillahi babu wata dangantaka da take hada su da Allah la dunya yatabadaluna biha manzo Allah ya ce ba abin da ya hada su da junan su ba wata duniya bace ba wanda suke rigengento akan ta yaya za a yi in saida ma kaya akan farashi ya za idan ka samu kaya kan sari ka bani ya za idan ka samu kwantara ta wani aiki ka bani ya za idan ka samu mission wanda za a samu kudi ka bani manzo Allah ya ce ba wannan bane ya hada su manzo Allah ya ce yatahabuna bi ruhillah mutanen da za su samu wannan tagomashin wanda za su samu wannan albarkacin su ne mutane wanda ya tahabbuna bi ruhillah su ne mutane wa'anda suna kamnar junansu da soyayya ta Allah madaukakin sarki babu abun da ya hada su babu abun da yasa suke kawanceceniya ba abun duniya bane ya hada su kawai Allah madaukakin sarki ne ya hada su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaj'alullah Allah za ya sanya wujuhuhum nuran Allah yake cewa a ranar tashin alkiyama Allah za ya sa huskokin su zanki yin haske lahum manabira min lu'lu manzo Allah yace Allah zai sa a yi musu wasu wani abin zama na daga lu'lu'u qidamar rahmani ta'ala za a yi musu wasu kujeru na lu'lu'u a kusan Allah madaukakin sarki wala yafzauna wa yakhafun nasu wala yakhafun wanda Allah yake cewa Allah madaukakin sarki za yayi musu wasu kujeru na lu'lu'u a kusa da shi, haka Allah madaukakin sarki za ya sa huskokinsu su zanki wani haske wanda za su zanki cudanya da su da annabawa da waɗanda suka zamanto sun yi shahada a wajen yaƙi. Ba komai ba zai sa mutum ya samu wannan sai soyayya dan Allah madaukakin sarki. Amma za ka ga cewa mu babu abun da yake hada ƙawancecenmu sai abun duniya. Mu ya hada ka abokin aiki, in mutum ma baya aiki kai baka da alaka da shi, kai mutum baya kasuwanci baka da alaka da shi, to irin wannan dangantaka in dai ba ta addinin Allah madaukakin sarki ce ba, idan an tashi ranar tashin alkiyama za ku zanki ganin junanku kuna gudu. Almanda Allah madaukakin sarki yake cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun. Allah madaukakin sarki yake cewa abokanin juna a ranar tashin alkiyama suna gujin junansu. Allah ce illal muttaquna, su wane ne waɗanda ba su gudun junansu? Sai masu tsoron Allah madaukakin sarki. Abu na biyar wanda za ya sa bawa ya tsira a ranar tashin alkiyama, a rana wadda take mai tabbatuwa, shine salamatul qalb. Bawa ya je ma Allah da zuciya wadda take zuciya lami qalau. Malamai suka ce mi ake nihi da salamatul qalb? Shine rana wadda bawa zai je ma Allah madaukakin sarki ba tare da shirka ba. Da ya je ma Allah madaukakin sarki ba tare da ya taba hada Allah da wani ba a wajen bauta. Salamatul qalb shine bawa ya danki riskar abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi ba tare da ranshi ya bace ba. Kaji cewa duk abu idan aka ce akwai shubha, duk abu idan aka ce akwai matsala a ciki, to zaka ga cewa kana gujin wannan abu. To wannan shine abinda malamai suke cewa salamatul qalb shine zuciyarka ta danki samun nutsuwa a wajen bauta ma Allah madaukakin sarki. Allah ya ba mu labari, Allah madaukakin sarki yake cewa Allah ya ba mu labarin cewa babu wani wanda za ya tsira a ranar tashin alkiyama illa man ata Allah bi qalbin salim, sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wadda take zuciya ce wankakka tas, babu wani abu da yake a cikin wannan dukiyar, babu wani abu da yake a cikin wannan zuciyar tashi in ba biyayya ga Allah madaukakin sarki ba. Umar ibn Abdul Aziz da Allah ta kara tabbata a gare shi ya aika ma dan uwan shi ta'aziyya. Lokacin da dan uwan shi ya rasu sai ya rubuta mishi wasiqa yake yi mishi ta'aziyya, yake ce mishi inna nasun min ahlil akhirah, yake cewa mu mutane ne mutanen lahira. Akhrajana Allah ila ad-dunya, yake cewa mu mutane ne ɗan lahira, Allah madaukakin sarki ya fiddo mu a duniya ne. Yake cewa wal ajabu, yake cewa abun mamaki min mayyitin, daga wani mutum wanda zai mutu ya ba'asu ila mayyitin, yana tura ma wani mutum wanda shi ma zai mutu ya azihi fi mauti akhihi, yana yi mishi ta'aziyya a cikin mutuwar dan uwan shi. Umar ibn Abdul Aziz yake cewa mu mutane ne wanda ɗan lahira ne, dukkaninmu zamu koma ga Allah. Yace amma Allah ya fiddo mu zuwa ga duniya ne. Yace to abun mamaki ne, wai kaga wanda zai mutu yana tura ma wanda zai mutu ta'aziyya akan cewa wani nashi ya rasu. A Ibn al-Jawzi a cikin littafin da yayi wanda yayi shi akan manaqib na al-Imam Ahmad yake cewa al-Imam Ahmad ya zo wajen baban shi yake ce mishi ausini, yake ce mishi ya kai babana ka yi mini wasiyya, yake ce mishi ya bunai, yace mishi ya kai dan dana inul khair, yake cewa ya kai dana ka nufaci alkhairi, yake cewa fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita alkhair, yake cewa kai ba za ka taba gushewa ba akan alkhairi in dai a zuciyarka alkhairi ne kake nufi. Wannan yana nuna ma mutum cewa a duk lokacin da ka sa alkhairi na gyara alakarka da ubangijinka, to kullun kana cikin alkhairi. Wannan alkhairin da za ka dawama a ciki kuma shi ne za ya sa ka tsira a gobe ranar tashin alkiyama, shi ne za ya sa ka tsira a wannan ranar wadda Allah madaukakin sarki yake tabbatar mana da cewa rana ce wadda za ta tabbata. Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa inna sa'ata atiyatu la raiba fiha walakin aktharan nasi la ya'lamu. Allah madaukakin sarki yake cewa lalle rana ta tashin alkiyama rana ce wadda za ta zo la raiba fiha babu shakku a cikin ta. To malamai suka ce wa annan abubuwan guda biyar da muka zana idan dai bawa ya rike su to su ne za su sa abinda bawa za ya tsira ya samu sauki a gaban Allah madaukakin sarki. Ina ganin kuma a nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai. Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.